Me sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM dangane da rahoton nan da muke ta bibiya wanda wato wani wato wata kungiya ta mai zaman kanta ta kare haƙƙin dan adam suka yi korafi a dangane da yanda suka ce wato kotunan magistrate suna bayar da beli na manyan laifuka. Me sauraro yana biye da mu a makon da ya wuce mun tattauna da wato ma'aikatar shari'a da kuma bangaren yan sanda, inda duk kowane bangare yake cewa matsalar ba daga wajensa bane. A daidai wannan lokaci na iya samun wato mai magana da yawun babbar kotun jihar Kano, Malam Baba Jibo Ibrahim. Baba Jibo Ibrahim, ga wannan korafi da wasu kungiya ta yi dangane da yanda suka ce ana ba da bilin masu manyan laifuka a kotunan magistrate, me za ku ce game da wannan batu?
To alhali halin kullum abinda muke faɗa, ita kotu ko kuma shi alkali babu wani alkali da yake yin abu dan kashin kansa ko kuma da ra'ayin kansa. Duk abubuwan da ake gudanarwa a kotu ana yi ne dogaro ga doka. Alhamdulillah, duk wanda ya wayi gari a jihar Kano ya san akwai sabuwar doka da aka sabunta ta wato Administration of Criminal Justice Law, wanda shi ne ya tafi da wannan tsari. A dauri can za ta samu a dokar da muke ita a ainihin wato dukkanin kundayen nan na CPC da kuma Penal Code, duk ya kange su alkalai musamman ma na magistrate daga yin wani abu akan ainihin abin da ya shafi capital offenses. To daga baya kuma bayan kiraye-kiraye da aka yi ta na al'umma, tunda diddan al'umma ake da aka tashi aka bujiro da shi wannan act da ya zo na Administration of Criminal Justice. To da ya zo nan jihar Kano aka tsaya aka duba aka tace aka tsefe, wanda ciki har da su kansu bangaren yan sanda da bangaren ma'aikatar shari'a da dukkanin masu ruwa da tsaki, sai aka fitar da wannan sakara cewan idan akwai adadin da ya zo a cikin wannan kundi, cewar ko da capital offense din ne, musamman ko a ce ko kisan kai ko fashi da makami ko dai wani babban laifi wanda a baya alƙalin chief magistrate ba shi da hurumi na ibada a beli, to sai aka fito da wata hanya mafi sauki dan dai a sauƙaƙa a kuma kawar da cinkoson da yake faruwa na ƙararraki a kotuna da cinkoson da yake faruwa a gidajen gyaran tarbiyya. Sai aka ce akwai tsari da aka fito da shi na wato remand proceeding. Tsarin remand proceeding shi ne idan har aka aika wa ma'aikatar shari'a musamman ma cewan a kawo kundin bincike ko kuma ta kawo shawarar da take a gaban wannan kotu da ta daure wannan da ake tuhuma, misali da laifin kisan kai, to akwai adadi da ake bi, dagawa 1 2 3 4 matakan suna nan daki-daki kamar yadda suka bujiro a cikin dokar. Idan har ba a samu jejeto ko kuma ma'aikatar shari'a ba su gabatar da wannan ainihin kunji ko kuma shawara ba, to shi alƙalin chief magistrate zai iya ba da beli akan abin da ya shafi wato ko da capital offense ɗin. To da yawa alƙalanmu sukan yi amfani da wannan doka, suna binta su bi tsarin da aka faɗa na wannan remand proceeding ɗin, kuma alhamdulillah ana samun biyan bukata kuma ana kaiwa ga har a kai ga an riga an ba da beli. Saboda haka duk wani abin da ka ga alƙali ya yi na magistrate, to ya yi shi ne bisa dogaro da wata doka da ya dogara da ita.
To Baba Jibo, wani lokacin su kamar irin wannan idan ta faru makarayan sai ka ga hankalinsu ya tashi, misali a ce mutum yana zargin wani ya yi wa ƴarsa fyaɗe, an je kotun magistrate ta bayar da shi beli, sai ka ga shi mai ƙarar yana zargin kamar ba za a yi masa adalci ba. Me za ku ce game da wannan?
Kullum muna faɗa wa mutane shi beli har kullum kulliyauma dama ce wanda doka ta baiwa duk wanda ake tuhuma da laifi, ake zarginsa da laifi a gaban kotu, to damarsa ce a bada belinsa. Kuma duk girman laifi babu laifin da ba a bada belinsa, sai dai illa kawai akwai hurumi, akwai kange-kange. Wato akwai kotun da zaka ga doka ta kange ta, ta ce ba ta da hurumi ta bada beli akan misali a ce laifin wato kisan kai ko fashi da makami ko fyaɗe. Sannan akwai kuma kotun da zaka ga doka ta ba ta damar ita kuma ta ba da belin, amma bisa waɗansu ƙa'idoji. Saboda haka kullum muna jan hankalin al'umma, musamman ma waɗanda suke da irin waɗannan ƙa'idoji, ba da beli ba kammala shari'a ba ne. In an ba da belin mutum, wato waɗansu suna sirka abin na belin kotu da irin belin wurin hukumar ƴan sanda ko kuma hukumar EFCC ko ICPC ko wata hukuma da aka bai damar ta gudanar da bincike saboda shi kuma wannan administrative bail ne shi kuma wannan bail irin na kotu ne bailin kotu kuwa ana zuwa a dawo dan ba za a bada bailin ba ma sai da wanda zai dauke ka bailin shi wanda zai dauke ka bailin kuma za a fada masa duk lokacin da ake buƙatar ka a kotu kai da ake zargin wanda yayi bailin zai kawo ka gaban kotu to daga ƙarshe zaka samu an bada bailin mutum saboda damar sa ce a bada bailin kuma an ci gaba da trial wato ma'ana an ci gaba da sauraron shedu a kashara'a daga ƙarshe idan an kammala shedu sai ya kasance bangaren gabatar da ƙara sun tabbatar da wannan laifi da ake zargin wannan bawon Allah da aka bada shi bailin to daga wannan rana da kotu za ta tame ka da laifi to daga wannan dama taka kuma na a bada kai bailin ta ƙare domin kotu in ta ma hukunci ta tabbatar da ta same ka da laifi to waccan damar taka na presumption of innocence da kundin tsarin mulki ya baka to ta riga ta saraya ta kare kuma daga wannan lokaci mutum ba zai koma gidansa ba bailin ya riga ya kare automatically to mutane su yi hakuri idan an ba da baili baya hana shari'a baya hana shari'a kullum muna faɗa idan an ba da baili to kuma trial za a ci gaba da gudanar da shari'a kuma in an tabbatar da an samu mutum da laifi to fa daga wannan rana kuma wannan dama ta sata kare
baba ji ba ka faɗi wata kalma presumption of innocence kace kundin tsarin mulki ne ya faɗe ta ne take nufi kenan yanda mai sauraro zai
tsaya kundin tsarin mulki ya zo da cewar duk wanda ake tuhuma ko zargi a gaban kotu ba zai zamanto mai laifi ba har sai kotu ta same shi da laifi ma'ana sai kotu ta yi shari'a ta ji shedu daga ƙarshe ta yi hukunci ta ce wani mai laifi ne saboda haka koda ka kama mutum da laifi ka samu mutum ko kuma ya aikata maka laifi ko ya kashe maka wani dan uwa ko kuma ya aikata maka fashi da makami ko ya yi fyaɗe to a gurin a fuskar shari'a shi sunansa wanda ake zargi wanda ake zargi sunansa a fuskar shari'a zaka samu suna in banda yanzu da aka zo da tsarin wannan doka aka sassauta sunan saboda an ce yayi kaushi kullun ina faɗa cewar idan an je gaban ƴan sanda sunan wanda aka yi ƙara wanda ake zargi shi ne ake cewa suspect idan an je gaban kotu daga lokacin da aka kawo shi gaban kotu sunansa ya tashi daga wancan suspect ɗin wanda ake zargi ya dawo accused wanda ake tuhuma to kaga daga lokacin kuma da aka yanke masa hukunci sunansa ya tashi daga wanda ake tuhuma a kisfasin ya koma wato convict wanda aka yanke wa hukunci to waɗannan sunaye guda uku ya kamata mutane su gane daga matakin police station ga sunan wanda ka kai ƙara
suspect
wanda ake zargi idan ya koma gaban kotu sunan zai tashi daga suspect zai koma accused person in banda yanzu da wannan doka ta administration of criminal justice ta ce idan aka ce accused person kamar sunan yayi kaushi yana da kaushi kamar akwai muzantawa saboda haka aka sassauta aka dawo da shi defendant mai kariya wanda yake kariya idan kuma aka yanke mar hukunci a gaban kotu to ya tashi daga wannan sunansa ya koma convict wato wanda aka yanke hukunci to kaga kenan sai kundin tsarin mulki ya ce duk wanda ake tuhuma ko ake zargi da laifi ba zai zamanto mai laifi ba sai kotu ta same shi da laifi to shine wannan presumption of innocence ya ta fuskar shari'a ka dauki mutum da aka gabatar a gaban kotu ko gaban ƴan sanda wanda ake zargi ko wanda ake tuhuma kuma ba za ka ce mai laifi ba ne kai tsaye har sai an yi hukunci wannan ya nuna tabbatar da adalci ne ga dukkanin wanda zai fuskanci shari'a
kuma kamar yadda ka faɗa wato su makaraya su kwantar da hankalinsu a irin wannan yanayi don an bayar da bailin mutumin da suke ƙara ba rashin adalci za a yi musu ba
ba rashin adalci ba ne a yi har kullum muna faɗa shi rashin adalci in har za a yi shi yakan bujiro ta kowace gaba kuma kullum muna cewa duk wanda ya fuskanci cewar kafin a yanke hukunci wata shari'a da take gaban kotu ba zai samu adalci ba to akwai kofofi da dama da zai daga kara ma'ana zai yi korafi dan a ainihin a duba al'amarin kafin a kai ga yi masa wannan zalunci ko kuma rashin adalci da ya fuskanci yana zargin cewa yana ko kuma yana ganin cewa za a yi masa amma kar ka bari a kai ga yanke hukunci domin idan har aka yanke hukunci to ba wani korafi da zaka je kuma ka yi a kowace irin ka face ka yin korafi illa kawai ka dauka ka kara daga hukuncin da aka yi maka amma in kafin a yanke hukunci ne to kada da damar da zaka iya yin korafi a rubuce dan a dauki mataki
da sauraro kakakin babbar kotun jiha kenan malam baba Jibo Ibrahim ni kuma sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.